was in court when judgment was delivered.
And I'm surprised that you are taking this as a saying that I want to shut you to school for 1 and 2. I was looking for two.
Lauyoyin mai kara da wanda ake tuhuma kenan suke fafatawa yayin zaman shari'a a guda daga cikin kotunan tarayya da ke gudanar da zamanta ta hanyar internet da ake wa lakabi da virtual teaching a turance. Cikin shekara ta 2020 ne masu ruwa da tsaki a bangaren shari'a na Najeriya suka fara tafka muhawara akan ko za a rungume wannan siga domin gudanar da zaman kotuna a kasar bayan da annobar corona ta tsayar da al'amuran duniya ci guri guda. Farfesa Mamallau Yusufari mai lambar aikin lawyer ta SAN malami ne a Jami'ar Bayero Kano yayi tsokaci kan abubuwan da suka haifar da tarnaki kafin wannan sabuwar siga ta samu amincewar masu ruwa da tsaki.
Akwai matsala da aka samu ta doka duk lokacin da za a yi shari'a ana buƙatar a yi wato a bainar jama'a. To wannan ita ce ayar tambaya da aka dinga kai ruwa rana a kai a lokacin. Har ma dai na san an yi yunkuri na gyaran kundin tsarin mulki domin a bada damar a yin wannan shari'a ta yanar gizo-gizo. To a layi halin da ita hukuma ta NJC ta bada ka'idoji a Najeriya kotuna sun sahale a yi wannan zaman, sai dai kawai dan matsaloli da ake samu rashin yanayi mai kyau idan aka zona shi yanar gizo-gizon wani lokacin yana iya daukewa sai an dan dakata kuma ya sake dawowa. To irin rashin kayan aiki da yake adabar kotunan mu na Najeriya kalubale ne na biyu da aka fuskanta wajen irin waɗannan sharugun.
Sai dai duk da haka wannan sabuwar hanyar zaman kotuna a Najeriya ta kawo sauki a cewar Farfesa Nasir Adamu Aliyu shi ma mai lambar SAN ta aikin lauya.
Ya ba da damar alkali ko da yana wani guri ba zai daga kes ba. Kuma kamar Federal High Court sun kama abin sosai kuma ba wata matsala ana yinsa. Record ɗinku document gaba ɗaya takarda komai an saka shi a cikin na'urar kwakwalwa. Kana magana kes alkali zai buɗa ya ga abinsa. To kaga wannan ya sa ya zama alheri. Bidiyon nan ba abin da ba ta nuna. Kiriki ya ga alkali gashi kana gansa yana ganinka. Ita kamar za ta koma kanka. To kaga alkali iya ganinka kai kake magana. Idan ɗaya lawyer ne yake magana za ta koma kansa. Wata ke da bambancin shine idan ana gaba da gaba ne akwai wani abu da take da za a yi wanda komai alkali zai gani. Muhimmin abin shine in ba shaida ba, in kana case a kotu dama shari'a ta yarda lawyer ya wa lawyer rada ma'ana ya tashi da shi wani abu.
Baya ga tafka muhawara da lauyoyi kan yi a yayin zaman kotu ta internet, alkalai na karantowa da kuma yanke hukunci kamar yadda aka saba a ƙarshen kowace shari'a.
The originating summons is supported by an affidavit of 18 paragraphs to which 26 exhibits were attached.
Daya daga cikin alkalan kotunan tarayya a Najeriya kenan gabanin sanar da hukuncin kotunsa bayan sauraron wata kara ta kafar sadarwar internet wato virtual teaching a turance. Kenya da Afirka ta Kudu da Botswana na cikin kasashen nahiyar Afirka da suka yi nisa wajen amfani da wannan kafa wajen gudanar da zaman kotuna a kasashensu. Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.